Kodayake ba a bayar da wata sanarwa ba game da abin da aka maganta kansa a ganawar da aka yi a tsakanin Prime Minister Zain da shugaban rikon kungiyar ECOWAS Bola Ahmed Tinubu na Najeriya da Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire da Dabra da taron Saudiya da Afirka. ‘Yan Nijar na matukar farin cikin ganin hotunan waɗannan shugabanni da suka karaɗe kafafen sada zumunta. Galibi jama'a na fassara abin tamkar wani canjin ra'ayi daga waɗannan shugabanni da ake zargi da kasancewa jagaba wajen ƙaƙaba jerin takunkumi wa Nijar. Shugaban ƙungiyar Voix des Sans Voix Nasir Seydou na da irin wannan ra'ayi.
Dama ce wadda za a yi amfani da ita, abubuwan da ba su sani ba ya gaya musu, duka wani ɗaurin kai wanda gare su ya walwale musu shi, su yi ma Nijar sabon kallo, tunda kowane zai samu bayani dangance da yanayi wanda ƙasarmu take ciki.
Sanannen abu ne cewa kowane rikici kan karewa kan teburin sulhu, saboda haka masanin harkokin diflomasiyya Mustapha Abdullahi ya ce bai yi mamakin haɗuwar shugaban gwamnatin ta Nijar da shugabannin ƙungiyar sai da yawo ba.
Ƙasar ita diflomasiyya ana iya aiki da kowace dabara domin a ci kan abu. Dama in duka diflomasiyya ce ta kare zancen wani faɗa zancen wani yaƙi yake zawa, in dai har an tattauna babu shakka za a samu a ci kan kowace irin matsala ce. Amma na san dai kwanaki masu zuwa za su ba da haske sama lalle-lalle menene ya faru, kuma za a gani yana za a samu a fita daga cikin wannan matsala.
Wannan yasa 'yan ƙasa suka fara shawartar mahukunta akan maganar kai rangadi zuwa ƙasashen sai da yawo musamman Najeriya.
Dama haɗuwa ita ce a ta yi wuya. To wanga taron ya ba da dama an haɗu, kar a yi wasa da wannan dama. Abu ne wanda ita Nijar in ta ƙoƙarta bisa ga wanga taron, to za a samu a hidda suhe daga cikin wuta.
Taron Saudiya da Afirka shine taron kolin ƙasa da ƙasa na farko da Prime Minister Zain ke halarta tun bayan da ya karbi ragamar gwamnatin rikon ƙuryar Nijar yau watanni akalla uku, abinda ke nufin ƙasar ta fara samun damar maido da matsayinta a idon ƙasashen duniya, inda taron na birnin Riyadh ya ayyana ta a sahun ƙasashe 12 na nahiyar da gwamnatin Saudiya ta amince ta bai wa rancen miliyan 580 na dalar Amurka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.